a wata hira da yi da gidan talabijin na Channel mai kawance da murya Amurka, Malam Nasir Rufai ya bayyana cewa
I believe that there are elements in the villa that want us to lose the elections because they didn't get their way. They had their candidate didn't win the primaries, and I think they are still trying to get us to lose the elections.
Lalle akwai wasu na kusa da fadar shugaban kasa da ke zagon kasa ga dan takarar mu Bola Ahmed Tinubu, domin kuwa dan takarar su bai samu nasara a zaben fidagoni da aka gudanar ba, don haka sun dukufa wajen ganin cewa an kada jam'iyyar ta APC. A lokacin da aka tambaye Malam Nasir Rufai ko matakin da gwamnati ta dauka na canja kudi wanda kuma yan Najeriya ke kuka akai yana daya daga cikin irin waɗannan matakai da aka dauka, ya bayyana cewa
we should not in the process make ordinary people suffer or ignite the anger of voters against our party as if it is our party's policy. It is not. It is the policy of a few people.
Lalle ya kamata yan Najeriya su sani cewa matakin canja kudi ba ra'ayi ne na jam'iyyar APC ba, kuma ba ra'ayi ne na dan takarar mu, ra'ayi ne na wasu da ke fadar shugaban kasa wanda suke so masu zabe su juya mana baya domin zaben dan takarar su a maimakon dan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu a zabe mai zuwa. Ya kamata kowa ya sani cewa batun sauya kudaden Najeriya ba wai tsari ne na gwamnatin babban bankin Najeriya ba, domin kuwa tun a lokacin da yake shugaban mulkin soja tare da marigayi Idiagwon, shugaba Buhari ya dauko tsari irin na canja kudi a sirce ba tare da sanin kowa ba, matakin da yace zai taimaka wajen kama barayin gwamnati. Ko da yake irin wannan tsari yana da kyau, amma daukar shi a daidai wannan lokaci da ake gab da zabe zai sa jama'a su juya wa jam'iyyar APC baya, amma da kuma muke ganin bai dace ba.
Doing it at this time within the time allotted just doesn't make any political economic or sense.
Wannan zargi da Malam Nasir Rufai yawa wasu na kusa da shugaban kasa yayi daidai da zargin da shi kanshi dan takarar yayi a kwanakin baya a lokacin da yake yakin neman zabe a jihar Ogun, inda ya zargi cewa an kirkiro karancin man fetur ne da kuma sauyewa kudaden Najeriya domin a fusata yan Najeriya akan takararsa. Yanzu dai za a iya cewa a yayin da ta fito karara cewa akwai rarrabuwar kawuna a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya kama daga APC da PDP mai adawa, inda ita ma wasu gwamnoninta guda biyar suka bijirewa dan takarar su Atiku Abubakar a karkashin jagorancin gwamnan jihar Rivers Nelson Wuke. Ita ma ba iya cewa jam'iyyar ta APC ta samu nata matsala, inda take zargin wasu a fadar ta shugaban kasa da ake kira Kabal da yin zagon kasa ga dan takarar jam'iyyar ta APC Bola Ahmed Tinubu. Duk kokarin da yada na yi domin jan ta bakin kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu bada wannan zargi da yan jam'iyyar APC ke ma wasu shafafu da mai da ke fadar shugaban kasar ya citara, inda na yi ta kokarin buga masa waya amma a lokacin da na hada wannan rahoto ban same shi ba. Yanzu dai abin jira a gani shine ko za a magance wannan matsala da ta kunno kai a manyan jam'iyyun siyasun biyu kafin zabe da za a gudanar nan da kasa da kwanaki 25. Babangida Cipriyan, Murya Amurka daga Lagos.